بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود قد يقع الله سبحانه وتعالى دي ساكي هدامو وانا سافيا سافيا لتنين ترى قوة سفر shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 1 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Wannan kuma shine darasin mu na 88 insha Allah a cikin littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan. Darasin mu da ya gabata muna inda Malam Ibn Taymiyyah ke bayyana mana bambance tsakanin abinda ke aukuwa daga mutane na abubuwan ban mamaki waɗanda suke daga Allah suke a matsayin karama, da abinda ke kuma al-ahwalu shaytaniyya. Ya kawo mana misalai da yawa akan al-ahwalu shaytaniyya din, kuma musu sauka ƙasa mu karanta wani abu da Malam Salih Ali Sheikh ya ambata mana, ba mu ƙare shi ba ma. Amma lura da rashin larurar cewa sai mun bi shi din, daga yafi mu koma cikin littafi mu karasa abinda malamin ya ambata mana bayan waɗannan misalai da ya faɗa. Wannan kuma zai zama a shafi na 160 zuwa 61, ko mun lura da inda yake faɗin cewa za a kira mutum a ce ya kawo wani abu. Irin waɗannan mutane yana nufin masu aiki da aljanu da suke wa mutane tsafe-tsafe. Zai ce akan kira mutum a sa ya rubuta, ko a ce a rubuta ayoyin Alkur'ani, ko a jirkice, ko a rubuta su da najasa da makamantan waɗannan abubuwa, ko a kawo mutum wani abu da yake sha'awa, ko namiji ko mace, a sai ce wa imma madfu'an malja'an ilayhi, ne muka tsaya ko sai muka sauka ƙasa. To mu koma zuwa ga shafi 163 da ya ci gaba da wannan maganganu. Yace ila amsali hadhihi al-umur, har zuwa dai misalan waɗannan al’amura, allati ya tsulu wasfuha wal imanu biha imanun biljibti, waɗanda in na ce zan ci gaba da bayani a kansu magana za ta yi tsawo. Shi ne ma'ana ya tsulu wasfuha, siffanta su zai tsawo ƙwarai da gaske. Isi wal imanu biha imanun biljibti, imani da waɗannan abubuwa ko shi ne imani da abinda ake ce ma aljibt. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تو الجبت والطاغوت إن شين ما لم يكتوا والجبت السحر أبن دعك نفيد الجبت شين سحري صافي والطاغوت الشياطين والأصنام. Su kuma tagut shi ne shaidanu da gumaka da daiduwan da ake bauta wanda ba Allah ba. Sai ce wa in kana rajulu muti'an lillahi wa rasulihi batinan wa zahira lam yumkinhum ad-dukhulu ma'ahu fi dhalika aw musalamatuhu. Idan ko mutum ya zama mai da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, batininsa da zahiri, ma'ana a zahirinsa da batini, a can cikin zuciyarsa mai da'a ne ga Allah, a ayyukansa da mutane suke gani mai da'a ne ga Allah, to idan haka ne lam yumkin humud dukhulu ma'ahu, waɗannan aljanu ba za su iya shiga tare da shi ba. Fi dalika, a waɗannan abubuwa, ma'ana ba dama shaidanin nan ko aljanu su yi masa wani tasiri. Indai mutum yana da da'a ga Allah zahiran wa batinan, wannan abun a lura da shi, kamar da ake cewa ka sa ka ja layi a ƙarƙashinsa saboda muhimmancinsa. Duk mutumin da tsakaninsa da Allah yana da imani da Allah zahiri da batini, ya yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mai da'a ne ga Allah din da manzon Allah, ba kawai imani da akwai Allah, imani da akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a'a, mutum ya zama mai da'a ne shi ga Allah, duk abin da zai yana duba mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, a haka yake aiki a cikin zuciyarsa, ya yarda da haka a ayyukan da yake aikatawa, kuma hakan yake aikatawa, to aljanu ba za su yi masa tasiri ba, ba za su kaji an ce sun shiga jikin irin waɗannan mutane, ko kuma musalamatuhu su zauna lafiya da shi ya zama suna shiri da aljanu ba. Sam sam, shine ma'anar musalama. Musalama shine shiri da zaman lafiya, zaman silmu. Za ka ga cewa kuma za ku ga mutanen da suke Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su ta irin wannan siga, ya zama cewa masu da'a ne ga Allah, to za ka ga aljanun kansu tsoransu suke. Shi yasa za ka ga ko wani Qur'ani, ayoyin Qur'ani suke karantawa dangane da ko wani marar lafiya mai irin wannan abu, za ka ga ba sa tsoron aljanu. Daga yayin magana za ka ji an haushi da faɗa da sauransu, don in ba ka tsoron abin da ba dama ya cuce ka, kullum ka yi hirzin kanka, Allah maɗauki ya tsare ka da zikiri. Duk mutumin da jikinsa ya ƙoshi da zikiri, to ba buƙatar wata laya, ba buƙatar wani kambu ko kambu, ba buƙatar wani tsafe-tsafe. Allah maɗaukaki ya tsare shi. Kuma ka yadda da Alƙur'ani, ka karanta shi, ka dogara da shi, kuma da zikirori da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi baka buƙatar ka je gun wani malami. Gashi ne mutane da suna zaman su lafiya, ba sa wannan, kuma ba abin da ya same su. Saboda me? Mutum ya yadda da Allah. Dan haka ka yadda da Allah, ka gama samun zaman lafiya insha Allah. To sai yake cewa wali hadha, don haka ne ma, lamma kanat ibadatul muslimin al mashru'atu fil masajid allati hiya buyutullah, kana umarul masajid ab'ada anil ahwali shaytaniyya. Yayin da ya zama ibadar musulmi da aka shar'anta musu a masallaci take, wanda masallacin nan kuma ko masallatan nan dakunan Allah ne, zaka ga cewa masu rayar da masallatai su ne suka fi kowa nisa daga halayen shaidan, da irin wannan yanayi na shaidan. Zin mun lura da waɗanda galibi wannan harkar ta shaidanu da aljanu ta fi kama, za ka gani a ɗabi'a galibi dai, idan ba abin da yake ya shafi wani abu da aka yi wa mutum na wata mugunta ko wani tsafi wanda akan yi ba, shaidan dai da zai ce yana sha'awar wani har ya shiga jikinsa da wata mu'amala da sauransu, za ka galibi waɗanda suka fi nisa da ɗa'ar Allah sun fi shiga wannan abu. Masu yawan jin kaɗe-kaɗe, masu yawan saɓon Allah, masu nisa daga zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan dai galibi akan samu saɓanin haka gwargwadon wani sababi daban. Amma galibi masu irin wannan halaye sun fi kamuwa da irin wannan, musamman kuma za ka ga mata sun fi kamuwa. Haka ne ko ba haka ba? An fi samun mata da irin waɗannan abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa dukkan mata musulmi irin wannan abu, wadda duk Allah ya jarrabe ta da taɓin hankali saboda aljanu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mata, Allah ya kawo sababin da in tsafi ne aka yi mata Allah ya warware shi, in kuma wani abu ne ta hanyar masu na soyayya da kan shiga tsakanin aljani da mutum, kamar yadda akan samu su makale mata, Allah ya raba ta da su. To sai ce wa kana ahlu shirki, su kuwa ma'abutan shirka, wal bid'i, da bid'a, yu'azzimuna al-qubura, suna girmama kabari, wa mashahidil mauta, da wuraren da aka gina don binne mamata. Mashahid jam'in mashhad ne, wurin da aka binne wani to maimakon ya tsaya a makabarta kawai, to sai aka maida shi wurin ziyara, shi ne yasa ake kiransa mashhad. Duk inda kabari aka wani kawata shi, aka yi masa wata kubba, aka yi wani gida, aka mai wannan, shi ake ce ma mashhad. Mun gane wannan suna nan da yawa. Zaga a garuruwan da shirka ta bebeye su, zaga akwai garuruwan ma da sunansu kenan. Wani gari a Iran sunansu kenan mashhad, babban gari ne kuma. Duk waɗannan abubuwan nan suke sa ran cewa kabarin wani daga cikin imamai yake, kuma ana zuwa ana ziyara ana roƙonsa, ba dai abin da ba a yi na shirke-shirke, a yi sujada ga kabari. Duk wanda ya nisa da tauhidi sai ka samu wannan abin tare da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke. Sai ce to waɗannan mutane, fa yad'una al-mayyita aw yad'una bihi أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. سيسي وأن متاني وأن ديك ما سشركا دبدئة ودسكي جلم مقبرك ومشاهد الموتى دي إن أكبرنا ديما متى سنا رقم متى فيدعون الميتة نجني سنا رقم متو من دي متو أتي يا واني بيا من بقاتا ya wani mun shiga tashin hankali, ya wani arziki, ya wani dana ba lafiya, a kira mutumin da ya mutu yana kabarinsa yana neman rahamar Allah, kai kuma ka zo kana ta bulokoko bai san me kake ba. Aw yad'una bihi, ko kuma su roki Allah da shi, wannan shi ake ce mu tawassuli tawassuli bi dhatihi mun gani shi ma'anan yad'una Allah bihi yad'una bihi Allah aka roka amma kuma a ce saboda sababin wannan mutumin a ce ya Allah dan wane kai mana shine ma'anan yad'una bihi duk wanda yana cikin bid'a ka roki Allah ka ce dan wane ya Allah dan wane kai min Allah ba a yi masa akwai wanda yake sama da Allah ai kakance wa mutum ne yayi abu dan Allah saboda Allah shine sama da kowa Allah ku zaka roke shi ka ce ya Allah dan wane Allah baya son wannan abu shi Allah duk yadda zaka matso da wani kusa da shi fa ka ce gashi shi ma kusa da Allah yake to Allah subhanahu wa ta'ala anan zai gaba da kai anan zai fushi da kai anan zai kuma kyamaci abin da kake don haka dole ne a kadaita Allah shi kadai a komai ba wanda ya kai shi ba wanda yake kusa da shi a dan adamtaka duk albarkar mutum duk darajar sa to kar a kusantar da shi kusa da Allah wajen a roke shi ai masa irin abin da ake wa Allah subhanahu wataala Allah baya san haka Allah ce miki mu sai ce auya ataqidun ko kuma su kudurci anna du'a indahu mustajabun kaji cewa aqidar su ita ce suna ganin a roke Allah a wurin sa koda ba a ce dan shi ba a wurin inda yake sai aje kabarin sa kenan a roki Allah suna ga kamar Allah subhanahu wataala zai karbi wannan to masu irin wannan aqrabu ila al-ahwali shaytaniyya sun fi kusanci da shaydanu da aljannu su matse su sai hulɗa da su ba dai mu'minai masu da'a ga Allah zahiran wa batinan ba ai kun gane wannan bambanci mai alaka da Allah zahiran da batinan mai bautawa Allah mai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsare shi daga aljannu amma masu irin wannan bautar da roƙon aljannu a mutane mamata ko su roƙe su su da su ko kuma su roƙe Allah su ce saboda su ko kuma su zaci cewa sai an je gun kabarin su an roƙe Allah Allah ke karba a dai kun san wannan abubuwan duk da bambanci kuma duk mutane za ka ga wasu suna yi to wannan abun suna tsammanin cewa wai a wannan gurin ne Allah zai karba addu'a to masu wannan su ne waɗanda shaydanu ko aljannu suke hulɗa da su kuma sun fi saurin kama su yace fa innahu thabata fi sahihaini domin ko ya tabbata a cikin bukhari da muslim anin nabiyyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace la'ana allahu alyahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudu da nasara dan me dan sun riki kaburukan annabawansu masallatai nan ibnu taymiya zai kawo mana wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da alaka yana ishara ne zuwa ga wannan abun na ƙarshe daukar kaburuka masallatai me yake nufi saboda su masu wannan abun za ku ga cewa ai suna i'tiqadin Allah na karbar ibadar mutum ne ko addu'ar sa saboda ibadar da aka yi kusa da wani mutumin kirki ko kabarin sa kun gane wannan to shi yasa sai ya kawo wannan hadisi cewa Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa yahudawa da nasara saboda suna riƙar suna daukar kabarin annabawa menene masallaci suke daukar su ma'ana ana zuwa a gina masallacin ne ainihi saboda ana cewa nan gurin kabarin wani ne me yasa ake zuwa kabarin wani a roki Allah masu yin wannan suna ganin cewa dan albarkar wannan na cikin kabarin ne Allah zai biya bukata haka ne ko ba haka ba shi yasa zaka ga a al'adu da Bahaushe ya tashi cikin su waɗanda guntun maguzancin sa ne wanda musulunci bai gama wawwanke masa shi ba saboda nisa da karatu da kuma malamai ba sa yi wa mutane bayanin abin da yake daidai sai a bar shi a ce haka al'ada ta ce harkar roƙon ruwa da ake yi sai a ce za a je kabarin ko wali dan marina ko wani wali mai tsamiya kamar da ake da shi anan ko yan wali mai tsamiya da makamancin irin wannan sai a ce ai wani wali ne ya taba rayuwa a shekara kaza ya rayu an yi menene yayi abun mamaki to dan haka in aka tashi neman ruwa maimakon a roki Allah Allah kuma ana roƙon sa ne ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta yaya ake roƙon ruwa ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ake yi fita ake yi bayan gari masallacin idi ake zuwa aje ai sallah irin ta idi da huduma da fadakar da mutane a juya kaya yadda mutum ya sa kayansa ya juya shi a filin idin ake wannan ba tun daga gida ake wannan juyin ba shi kuma sai a hudu ba a fadakar da mutane ana kuma yi a mimbarin hudubar juma'a kamar da shi ma tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wannan an zo an gaya masa fari ya kankama ba a ga ruwa ba har yanzu ya roki Allah ya daga hannunsa yana cikin hudubar juma'a aka gaya masa ya daga hannunsa kuma ya roki Allah bai sauka daga mimbarin ba sai da gemun sa yaji kasa saboda ruwan sama da aka kwararo aka yi sati kuma ana zubo shi sallallahu alaihi wasallam don haka kaga kenan hanyar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba wai a ce mata su sa kayan maza daga gidan wanzamai kike sa kayan wanzamai daga gidan manoma a sa fatanya da sauransu a dauki kayan noma wannan duk jahiliya ce jahiliya ce ta al'adar bahaushe amma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su malamai sun sani ba inda za su karanta wannan a cikin littafai babu littafin da zaka buda la ahlari la ishmawi la iziya la risala inda aka ce haka ake roƙon ruwa duk wanda zaka je karatun zaure gidansa in dai ana zancen yadda za a yi roƙon ruwa to ba haka zai gaya maka ba za a gaya maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ne wannan shine kuma a cikin littafai to muje yace fa innahu thabata fi sahihaini haqiqa ya tabbata cikin Bukhari da Muslim anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يسي وثبت في صحيح مسلم. يعتبت هريانزو صحيح مسلم عنه دق منزل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي قبل أن يموت بخمس ليالي. تكجوا أن الحديث مخاوحا كلم مكانسا. منزل الله صلى الله عليه وسلم يافت أن الحديث دذا مكرن تانزو كافنيا لسود قوانا بير. Kafin rasuwarsa da kwana nawa? Kwana biyar. Ran yaushe kenan? Ranar Alhamis. Ko? Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ran Litinin ya rasu. Kaga Alhamis bayanta akwai Juma'a, akwai Asabar, akwai Lahadi, yawa ran Laraba kai za a ce. Ran Laraba. Laraba sai a ce Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin azhar ranar Litinin. An yi sallar asuba da shi. Amma ba a yi azhar da shi ba Allah ya karbi ransa sallallahu alaihi wasallam to ran Laraba da ta biyo ai take kafin rasuwarsa shine ya faɗi wannan hadisi yake cewa inna min amannan nasi alayya fi suhbatihi wa zati yadihi Abu Bakr yace mutumin da yafi kowa baiwa a kaina shine amanna wanda yafi kowa baiwa yayi mun baiwa da taimaka mun ta bangaren addini fi suhbatihi wajen abokantarsa wa zati yadihi da abin hannunsa wanda zan ce yayi mun abin da inda gori zai mun gori shi yasa aka kira abin amanna baiwar da yayi mun a rayuwarsa wajen abokantakarsa da ni da kuma baiwar da yayi mun wajen amfani da dukiyarsa ya taimaka wa abin da nake tafe da shi to babu wanda ya kai Abu Bakar radiyallahu ta'ala an inji manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam sai ce walau kuntu muttakhidan khalilan min ahli al-ard da a ce a cikin mutanen da suke rayuwa a bayan ƙasa zan riki khalili shine wanda soyayyarsa ta ratsa jikinka ta ratsa jini ta ratsa bargo ko ina a jikinka soyayyarsa ce kuma shi wannan ana daukar ɗaya ne da a ce zan riki wani a bayan ƙasa a cikin mutane masu rayuwa a bayan ƙasan nan a matsayin khalili gare ni to da na riki Abu Bakar ya zama shine khalili na shine latakhaftu Abu Bakr khalila walakin sahibukum khalilullah amma abokin nan naku yana nufin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi khalilin Allah ne ya riga ya riki Allah khalili soyayyar Allah ce ta ratsa jikinsa ita ce jini da bargo a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mahallin da wani zai samu soyayya irin ta Allah subhanahu wa ta'ala a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake nufi da khalili mun gane wannan dan haka kowa da zai dauki ya zama khalili a wurinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ko shi bai dauke ka hakan ba kai ka dauki Allah ya zama da'iman wa abadan Allah shine sama da kowa a zuciya to wannan shine kimmar tauhidi shi ku Allah subhanahu wa ta'ala shi ke daukar wanda ya so khalili tunda shi irin tasa kullar kuma ba irin tamu bace, in mun wasafta tamu da cewa irin kaza da kaza da kaza ce, to shi tasa ba irin wannan bace. Zai iya daukar bayin daga cikin bayin Allah ya dauki da yawa khalilai, kamar da ya dauki Annabi Ibrahim khalili, ya dauki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalili, mun gano nan. Amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bawa ga Allah, to ya riki Allah khalili, to ba wurin kuma wani ma ya zama khalili kamar yadda Allah yake. Kun ga wannan shine yadda tauhidi ya kamata. In Allah yake yana da matsayi a gunka, ma'ana kai yadda da Allah hakikanin yadda ta tauhidi, to kuma kada ka matso da wani kowane ne shi kusa da Allah subhanahu wataala, ka sa su sahu ɗaya da Allah. Allah sa mun gane abu. Sai ce la yabqayanna fil masjid, ya ci gaba duk wannan hadisin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la yabqayanna fil masjid khawkhatun illa suddat illa khawkhatu Abi Bakr, kada a bar wata kucika, wata hanya da take zuwa masallaci, a masallacin nan sai dai an toshe ta banda hanyar Abu Bakr. Da yadda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, kun san ba yadda kuke ganin sa bane a yanzu, ga wanda yaje haji yaje Madina ya ga masallacin manzo Allah, da wanda kuma yake gani a talabijin ai ana ganin sa kullun, to ba yadda yake bane da gaba ɗaya ma Madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafi wannan masallacin ba na yanzu, dukan ta ma gaba ɗayan Madinan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda gidajen su haka suke a matsayi, irin gidaje dai irin namu na da soro ne, jikin wannan wannan jikin wannan, yar hanya da take tsakanin gidaje sai ga bai wuce mutum uku su tafi a jere ba, ba tituna bane, mun san dai irin yadda zaman mutane ke da, musamman kasashen Sahara da kasashe irin namu sub-Sahara da ake cewa. To da zaka ga akwai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kofofi daban-daban, wannan tana kaiwa zuwa ga gidan wani, wannan tana kaiwa zuwa ga gidan wani, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kofar duk kofofin nan gaba ɗaya a rufe su, banda kofar shiga masallaci ta asali da aka sani, duk wanda yake wata kucika ce daban, haka dai zaka kira ta kamar kucika. Yawwa, duk wata kofa da wani yayi saboda hanyar zuwa gidansa, to a toshe ta, banda ta Abu Bakar, ita a bar masa kayansa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga saboda matsayin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na sauran sahabbai bane, sai ce to duk kofofin nan da suke leading suke kaiwa zuwa ga masallaci duk a toshe su banda ta Abu Bakar. Kowace dama abin da kamar ya faɗa tana kaiwa zuwa ga gidan wannan da aka ambata ne, wannan Khawkhatu Abu Bakar, wannan ta Umar, wannan ta wani, kowa daga gidansa sai shigo masallaci da sauki, maimakon yayi zagaye ya taho ya shiga masallaci. Mun gane abu, saboda gidajen nasu haka suke a mammatsa da juna, da za ku suranta irin yadda da ake zaune za ku fi gane wannan abu. Yawwa, to shine sai yake a ƙarshen hadisin kuma yake cewa inna man kana qablakum, lalle waɗanda suka zo gabaninku, kanu yattakhizuna alqubur masajida, sun kasance suna riƙar masallatai abin nan kaburuka a matsayin masallatai, sai su je kabarin wani mutumi salihi sai a ce ai anan za a riƙa bauta. To wannan shine zancen, kun ga nan ba fa ana zancen wancan hali na farko da kuma hali na biyu ba, ai hali uku ya gaya mana su wane ne shedanu suka fi matsarsu. Ba ina so kullun ku tuno dan zai tafi da mu yanzu wasu hadisai kuma da yawa, sai mu zo mu manta me ya hada zancensa da wannan hadisai din. Ya kawo halayen waɗanda suke muminai masu da'a ga Allah zahiri da batini, to wannan shedanu ba sa zaman lafiya da su, ba sa kusanta su, kuma da wahala kaji sun shiga jikinsu. Sai kuma ya kawo waɗanda suke hulɗa da aljanu ko da mamata, wanda masu hulɗa kai da mamata, ko ta hanyar na halin farko su kira mamatan a ce ya wane, kamar za ka jin wani ya ce ya shehu wane, ko ya kira wani daga cikin ahlul baiti ya Ali. Wata kisa dai ba ta da fa'ida, amma dan ta nuna maka yadda sharrin harkar shirka ya shiga cikin masu wannan abun na shi'a. Wani malamin su ne ana ce masa Baqirul Fali, malamin shi'a, wai shi ne yake cewa wata rana wayarsa, da yake malamin zamanin ne har yanzu yana nan da ransa, a Twitter yake faɗa, wai wata rana wayarsa sai ta dau battery ya kusa mutuwa, ya kusa mutuwa, sai ya ce wa ya kira ne ko ya Ali ya kira sai kawai sai ya ga battery ya je 50% kawai daga kiran sunan Ali kawai sai abin ya karu sai kai abin nan sai kai rabi charging sa ya cika shikenan charging ya kai 50 cikin 100 shine ko sai abin yana nan a cikin wani ya turo min wannan yanzu yana sai ya kira kuma da ya kira Fatima ne sai ya cika kawai chief saf to shine sai ake cewa wai da ya kira Husaini da shikenan har abada ba zai sake caji ba Allah sauki kuga saboda yan zamanin nan ne shi yasa ake musu shirkar ma irin ta wannan zamanin to Allah sauki to abin da nake zance akai hali na farko wanda ya kawo ko dai ya zama mutum ya roki wannan mamaci da yake nan ko kuma masu roƙon Allah da cewa dan albarkar wani mamaci na uku kuma shine waɗanda za su je kabarin mamaci su roki Allah Allah aka bautawa ba mamacin ba fa amma aina a gun kabarin to wannan shi ma sharri ne to akan su ne ma aka kawo wannan hadisi ba akan waɗancan ba ma mun gane wannan zancen domin wanda yake ittakhadha alqabra masjidan ma'anasa yaje masallaci a masallaci wa ake bautawa Allah to amma kuma a ina yayi masallacin a kabari dan girmama wanda yake cikin kabari shi yasa yana daga cikin hadari a dauki masallaci a gina akan kabari saboda girmama wanda yake cikin kabari masu maganganu da ba sa son wannan zance sukan ce to ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin masallacin yake ba na'am a yanzu a ciki yake amma a da a zamanin sa ba a ciki yake ba daga cikin sarakuna da suka yi sarauta a da zamanin Walid ina jin ko shine Ibn Abdul Malik zamanin sa ne aka yi expansion aka yi buɗe da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kabarin ya shigo ciki amma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kabarin yake daban cikin gida ne inda kuma masallaci yake daban duk inda aka tashi budadawa sai a budada can gefen daman alqibla baya tahowa gefen hagu yadda zai shigo da shi amma lokacin da shi wannan sarki ya kuma bai fatawa ga malamai ba yayi abin da yaso haka shine masallacin ya zama cewa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki amma annabin shi yasa Aisha radhiyallahu ta'ala anha take fadar cewa ba dan tsoron kar aje ana bautawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri ba tace da can za a kai shi amma dan gudun wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya roki Allah Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ai kun san wannan hadisi ya Allah karka sanya kabari na ya zama abinin gunki da ake bautawa alhamdulillah kuma Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da azu ana bauta masa duk da cewa masallaci kabarin na cikin masallacin ba a bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da daraja ba shi da girma ba kamar da wasu suke cewa wai ana cewa dan an ce kar a bautawa manzon Allah wai an rage darajar manzon Allah to so kake a ce a bauta masa kamar Allah Allah fa daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban in dai kana son Allah to Allah shine sama da kowa kuma shi kadai ake bauta in ko aka zo matsayin dan adam taka to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja kuma ba irin yadda kowane dan adam yake ba wajen darajarsa yafi kowa daraja babu wanda ya kama kafarsa la wani wali duk waliyin kowaye a duniya bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma fa duk da haka to manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane shikenan abin da ake so ka gane Allah sa mun gane wannan to sai yake cewa har yanzu ala fala tattakhidhul qubur masajida ku saurara lalle kada ku riki kaburuka a matsayin masallatai fa inni anhaakum an dhalika domin ni ina hana ku wannan abun na hana ku a ce ku riki kaburuka su zama masallatai wannan hadisi bukhari da muslim su ruwaito shi a bukhari shine hadisi na 466 a muslim shine hadisi na 2382 kamar da za ku gani a kasan nan malam ya ambata mun gani dan haka hadisi ne ingantacce ba wanda zaka ce a ba ruwanka da shi bane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan tabbace shi ya faɗi wannan wa fi sahihaini har yanzu dai a cikin bukhari da muslim din anhu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama annahu dhukira lahu fi maradihi kanisatu an ambata masa wani coci lokacin da bashi da lafiya manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan su ummu salama ne da suka yi hijira zuwa habasha din nan a kun san ummu salama da ummu habiba yar abu sufyan ba su yin hijira zuwa habasha ba to a wannan zaman da suka yi a habasha ina ne habasha shine ethiopia domin da daula ce babba kuma ta kirista a nan ai annajashi yake ba najashi ne har ya biya sadakin daurin auren manzo allah sallallahu alaihi wasallam da ummu habiba ba to wannan dawowar da suka yi wata rana suna gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai suke bashi labari ah ka ko zaman da muka yi a wannan guri da yake wurin kristoci ne mun shiga wuraren ibada su wata ran muka leka sai muka ga wurare ne akwai hotuna da zane-zane da aka yi mun san kuma a cocina akan yi zane-zanen wata mace a ce ita ce maryam mahaifiyar annabi isa alayhi salatu wasalam ko kuma a yi zanen shi kansa annabi isa alayhi salam ai akwai wannan a cocina ko to da suka ga wannan su waɗannan mata na manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai suke bayo manzon allah sallallahu alaihi wasallam labari shine bi ardil habashati wa zakaru min husniha wa tasawira fiha kuma suka bashi labarin kyawun wannan cocina da kuma irin hotuna da zane-zanen da aka yi fiha domin kun ga shi wannan hotuna sun dade ma ba na kamera ba ana zancen na zane yauwa zanawa ake wani akan flow din ma tile ko marble da dadde tun wancan lokacin akwai sai a zana hoton a kasa ko kuma a zana shi a jikin bango ko bangon ciki ko bangon waje to shine suka leka suka ga abun ya ba su sha'awa gine-gine kuma wanda ya saba a tanti yake rayuwa ko kuma a garuruwan da gine-gine ake na bulo irin namun nan na yumbu ai kaga in yaga wannan zai bashi mamaki tunda can tsohon abubuwa ne ci gaba ne da al'adu da su to sai ce faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji wannan sai yake cewa inna ulaika ai su wadancan da kuke fadi idza mata fihim ar-rajul as-salih idan wani mutumin kirki ya mutu a cikin su wani waliyi ko annabi ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin sa kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yake fada cewa wadancan mutane suwa kristocin nan da aka ga cocin su al'adar su ita ce in wani fada ko wani babban malami a cikin su salihi dai da suka yadda da shi in ya mutu sai su dauki gini sai su gini akan kabarin sa su zo su rika bauta a cikin wannan wurin ya kira shi masjidin ma'ana wurin sujada ko da coci suke kiran sa Allah ya sa mun gane abin sai sai wasawwaru fiha tilka tasawir kuma sai su zana irin waɗannan hotuna da kuka gani a ciki to me hukuncin su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ulaika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne ashararan mutane ashararan halitta a wurin Allah wanda suka fi sharri kenan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati ran tashin alqiyama su ne waɗannan in aka tashi lissafa ina mutanen da suka fi kowa sharri a duniya to waɗannan masu irin wannan aikin a can za a tara su dan Allah yaushe za a yi kana son mutum kuma a ce sai ka dauke shi kai irin wannan abu da shi kamar da muke ambata wajiya duk mutum fa yadda duk kake son sa in kana matukar son sa to shine ka girmama Allah sama da shi kar ka girmama shi ka sa kusa da Allah subhanahu wataala wajen darajar sa wajen me za a yi masa wajen abauta masa ba abautawa kowa sai Allah in ku kai wannan to ka sa shi a cikin matsala shi wannan wanda kake bautawa din domin ran tashin alkiyama Allah zai tsare shi ya tambaye shi tunda har ya tsare annabi Isa ya tambaye shi zai tambaye shi a anta ko qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah me yasa aka tsaye da annabi Isa aka yi masa wannan tambaya saboda mutane sun bauta masa to duk wanda aka bauta masa a duniya sai Allah ya masa wannan titsiyewar to idan annabi Isa ya tsira saboda bai san me ake ba waɗanda a yanzu su suke sa a zo a bauta musu su za su tsira haka kenan ya kamata a ji tsoron Allah a bautawa fa Allah shi kadai kar a dauki wani ana bauta masa tare da Allah sai ce wa fil musnad wa sahihi abi hatim haka nan a cikin musnad da kuma sahihi na abi hatim qala yace inna min shirari al khalqi daga cikin mafi sharrin halitta man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya to kun ji wani zance daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafi sharrin halitta sune waɗanda sa'at tashin alkiyama za ta same su suna da rai kun gane zancen nan wanda tashin kiyama zai zo yana da rai to alamar masharanta ne kenan wahum ahya wato suna cikin halin rai wallazina takhadhu alqubur masajida sai kuma ma'ana da su da waɗanda suke riƙar kaburuka su zama masallatai wannan sun fi kowa sharri to me laifin waɗanda suka zauna har ƙarshen zamani ba su mutu ba ba zancen laifi bane ta nan gurin amma Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin alamun tashin alkiyama dama manya-manya na ƙarshe da za su zo kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah zai turo wata iska idan bayan zuwan annabi Isa da Mahdi da fitowar rana ta yamma to kafin kiyamar ta auku gadan-gadan a kore mutane zuwa ma'al mahshar matattara to kafin wannan lokacin wata iska za ta zo ta dauke ran dun mumini za a dauke shi ya zama cewa tashin alkiyamar zai auku akan waɗanda ba mumine bane shine abin da ake nufi a wannan hadisi ne mun gane yau don haka sai rabuwa da wannan duniyar in mutun yana da alaka da Allah ta alheri ashe alheri ne mun fahimci zancen to Allah subhanahu wataala ya karbi rayukan mu akan imani to sai yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam nabiyin su sune masu rikar kaburuka a matsayin masallace wa fi sahihi wancan gashi can ya fadi a abin nan musnad na imam ahmad da kuma sahih ibn hibban shine abin da yake nufi da sahih abi hatim sahih abin nan ibn hibban abu hatim al-busti sai ce wa fi al-musnad ana wa fi sahihi kai ko nan ne yace wa fi sahihi anhu har yanzu cikin sahihin muslim kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallama yace la tajlisu ala alquburi wa la tusallu ilaiha kada ku zauna akan kaburka wa la tusallu ilaiha kada kuma ku yi sallah kuna kallon kabari kuna fahimtar wannan zancen ma'ana kada ka sa kabari a gabanka kana sallah koda Allah kake wa sallar shine ma'ana wala tusallu ilaiha ba wai kai wa kabarin sallah ka bautawa ne shi ba a'a kada ka bautawa Allah ya zama kabari shine a gabanka kana fuskantar kabari kuma Allah kake bautawa kar kai wannan na farkon la tajlisu alal qubur kar ku zauna akan kabari ai akwai rashin girmama mamata mutun yaje makabarta kuma ya zauna akan kabari ba a zama akan kabari shi yasa ko an je binne mamaci yana da kyau mutane a rika kula a daina taka kaburka shi yasa yazo a sunna cire takalmi a makabarta wannan ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan mutun yana tsoron akwai kaya zai cutu in ba haka ba sunnar ita ce cire takalmin saboda me saboda kar a wulakanta waɗanda suke kwance a makabarta kun ga duk da Allah madaukaki ya hana a bauta musu to ba a nufin a wulakanta su shi yasa aje makabarta wajen binne wani ko aje ziyara wasu abubuwa ne da ya kamata mutum ya salla dubban su ana zuwa ziyarar kabari ya halatta mutum ya je ziyarar kabari ya yi musu addu'a ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka ji kansu tunda musamman wanda yake zaune a gari uwa da uba suna nan kaga zai yana da kyau mutum ya ce lokaci yana yin addu'a ga iyayensa ko a gida ko kuma a makabarta da kuma duk al'ummar musulmi da suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu baki to a kula in an je irin wannan a daina taka kabari a daina kuma zama akai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan abu sannan sai yake cewa wa filmu wa ta'i ya zo a cikin muwatta na Imam Malik anhu daga Imam Malik annahu qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai annahu kai annahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma la taj'al kabari wafanan yu'badu ya unta fadi anan ya Allah karka sanya kabari na wafanan yu'badu gunki da ake bauta masa mun sha magana akan bambanci tsakanin wafan da kuma sanam ana cewa as-sanam gunki al-wafan kuma fa akwai tattaunawar malamai akan me bambanci tsakanin sanam da kuma wasan. Wasu suna cewa sanam shine wanda aka yi shi akan sura ta wani abu mai rai ta dan adam misali, wanda za a zo a yi hoton wani mutum mutumi na wani mutum a ce salihi ne ko wani annabi ne ko kuma wani waliyi ne, sai a yi mutum mutumi irinsa, wannan shine sanam. Amma duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ko da ba dan adam ba, to shi kuma wasan ne. Duk bishiyar da ake bautawa menene? Wasan ne. Kaga kenan kabari ba za a ce masa sanan ba, sai a ce wasan, saboda ba a surar mutum aka yi shi ba. Shine abin da nufi. Wannan dai a ɗaya daga cikin aqwalin malamai, akwai sabanin haka. Yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, karka sanya kabari na ya zama wani gunki abin bauta. Ishtadda ghadabullah. Manzo Allah ne fa yake fadin wannan. Sallallahu alaihi wasallam yace ishtadda ghadabullah, fushin Allah ya tsananta. Ala qaumin, akan muta wasu mutane wadanda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, wanda suka riki kaburukan annabawansu a matsayin masallaci. Ya jama'a, yanzu dan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake gaya mana wannan fa, shi ma gashi nan hadisi ne sahihi, yana cikin muwaddan Malik. In annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaburukan annabawa kada a rike su a matsayin masallatai, annabawa fa yace ko, to ina ga wanda bai kai annabi ba? Ina ga wani wanda yake kila ma kai ne kake ganin sa a matsayin wali? La'alla a gun Allah ma ba waliyin bane. Kaga bai kamata a ce an dauke shi an bashi wannan matsayi wanda annabawa ma ba su cancance shi ba. Abu azo ana bauta masa. Yace wa fi sunani, ya zo a sunan kuma har yanzu mun san an ce sunan ana nufin littafan sunan irin su Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, ko sunan al-kutubul arba'a. Yawwa, wa fi sunan, ya zo a sunan kamar da ke wannan na Abu Dawud ne. Mal Albani ya ce hasan ne isnadin, zamu ji me yace. Annahu qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko dake kafin shi akwai na sahihin Bukhari ma gashi na bin nan Abu Dawud na sama na farko kenan, mal Albani ya ce sahihi ne, shine alama ta daya ko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu qabri eidan, kada ku riki kabari na ya zama idi. To me yake nufi da idi anan? Idi shine wurin da za a je a dawo, a kai a komo, wurin kai kawo. Yau a zo gobe a koma, yau a zo gobe a koma, kawai dan aje kabarin. Wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba wani malami ne ke faɗa ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa kar a sanya kabarin sa ya zama idi, wurin biki, aje a dawo, aje a dawo dan a bauta masa ko kuma a roke shi ko makamancin wannan. Wa sallu alayya, to bari ku ji, yace ku yi min salati haythu ma kuntum, duk inda kuke. Kuyi min salati duk inda kuke. Fa inna salatakum tablughuni, domin ku salatin da za ku yi min zai ishe ni, za a kawo min shi. To ma'ana yana hana ai kai kawo. Shi yasa wata rana akwai wata kissa da ta auku da Zainul Abidin Ali ibn Hussein, duk da wasu malamai suna magana akan isnadinta da kuma wata dai irinta duka daga ahlul baiti. Wata rana Ali ibn Hussein yana zaune a Madina, sai ya ga wani mutumi ya zo gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta'addu'a. Washe gari ya sake dawowa, washe gari ya sake dawowa, shine ya kira shi yake cewa bawan Allah, sai kawo masa wannan hadisi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya hana, ya ce kaza, ya ce kaza. Kaga wannan fassara ce daga ahlul baiti akan ba a yin wannan abu. Mun fahimci abu? Yawa, baƙin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama, amma a kai kawo din ayi ta zuwa, ayi ta zuwa domin ko aje a nemo wata bukata, shine ake nufi. Amma idan dai har ka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin abin da yake mustahabi a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ayi masa sallama. Wannan har yanzu daidai ne a addini, ba wanda yace ba kyau. Duk wanda yace wani yace ba kyau, to yayi wa wannan mutumin ƙarya. Mun gane wannan? Yawa, amma a mai da shi idi shine irin waɗannan abubuwan, wanda yake nan kullun yazo, kullun yazo domin yayi wani roko a wurin, yana ganin kamar ba za ka ba. Shi yasa Imam Malik, kun ji, Imam Malik ya hana idan mutun yaje ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli kabarin yayi addu'a Imam Malik ne hana sai sai ka juya baya ka kalli alqibla in zaka yi addu'a kun fahimci wannan abu yana cikin abin da ya tabbata daga Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala domin me dan gudun kada wani wanda yake jahili ne ya dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ake roko ba Allah ba in gane saboda shi fa tauhidin nan yafi komai girma a wannan addini ba kaskanta manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da nuna rashin darajar sa kamar da wasu zaka ji suna fada samsam ba haka bane a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a ware shi daban Allah ma kuma daban domin in addu'a aka ce addu'a wa ake roko Allah ake roko ba a cewa ya manzon Allah yi min kaza ya wane yi min kaza a'a Allah ake roko Allah shine alhayyul ladhi la yamutu wannan kuma ba rena manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama amma shine ainihin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai ke cewa wa qala yana cewa kuma a wani hadisi ma min rajulin babu wani mutum yusallimu alayya wanda zai mun sallama illa raddallahu alayya ruhi sai face Allah ya dawo mun da ruhi na hatta arudda alaihi salam har mayar masa sallaman nan in amsa masa wannan shi ma darajar sa hasan ne Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisi din me yake nufi kuma da wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda kake in kai masa salati ko kai masa sallama to Allah na sa mala'iku su kai masa wannan salati da sallama ya ishe shi kuma Allah zai dawo masa da ransa ya amsa maka kun gano nan zancan to wannan ne lalle wani ya girgiza kai ya ce lalle ba za mu gane ba a duniyance domin in muna zancan rayuwa kullum na sha gaya mana rayuwa kashi uku ce in na ce rayuwa ba ina zancan alaƙar jiki da ruhi ba wannan daban wajen kala biyar ce zancan rayuwa nau'i uku ce rayuwa ta duniya da kuma rayuwar barzakhu da kuma rayuwar lahira kowace kuma da ka'idojinta daban a rayuwar duniya zaka ga mutum zaka yi masa magana zai ji zai amsa maka a rayuwar barzakhu wato in aka ce wani ya mutu shi yana ruhinsa yana gun Allah subhanahu wa ta'ala tunda ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fi a'lal illiyin a can saman illiyin don in an ce ruhin bayin Allah al-abrar lafi illiyin to da suwaye mafiya al-abrar ba su manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja don haka ruhin sa yana fi a'lal illiyin Allah ya raba ruhin sa da jikin sa wannan shi ake cewa mutuwa innaka mayitun wa innahum mayitun wannan kuma nasin qur'ani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutu kamar yadda sauran mu'minai su ma za su mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu Allah ya karbi ransa to in aka yi masa sallama Allah na dawo masa da rai ya amsa sallama to anan ne sai wasu su ce to tunda haka ne ana mayar masa ransa gashi ko sallama da salati ai babu lokacin da musulmi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama da salati kowanne sakon a duniyan nan anewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ane masa salati to ashe kenan sai su ce to ashe kenan a koyaushe ma yana nan da ransa saboda koyaushe ana dawo masa da ran to shine malamai suka ce a ba haka za ku ce ba domin me a nan rayuwar duniya shine muke da wannan zancen saboda alaka ce ta kai magana wanda ake magana akan sai ji kuma ya amsa maka amma irin amsar da yake ta rayuwar barzakhu ai ba mu santa ba ko don haka shi kansa dawo masa da ruhin duk harka ce ta barzakhu rayuwar barzakhu kuwa rayuwa ce ta gaibi ba mu sanya da take ba idan da rayuwa ce irin ta duniya to kamar da malamai suke cewa da wasu abubuwa sun auku wasu daga ciki yanzu misali inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda yake a kabari yanzu a kabarin sa sallallahu alaihi wasallam a ce rayuwarsa irin ta duniya ce to da matsaloli da suka faru a zamaninsa da aka rasa yadda za a yi da su aka yi sabani in dai da zai amsa wa mutane su ji da za su ji maganarsa ai da ya bada amsa ga wasu abubuwa da aka yi sabani aka yi tashi hankali da duk ba a yi ba kuma ji wannan zancen kuma yanzu misali an yi sabani ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai suka tattauna yanzu a ina za a binne shi kafin binnewa ma da aka zo wanke shi suka yi sabani akan to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake jikin nan nasa mai daraja za a tube masa kaya ne a yi masa wanka koko haka za a yi sahabbai suka saba wannan su ce to ai ga yadda ake wa kowa wannan su ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban yake yafi karfin a tube shi a yi masa tsirara kulka akai wannan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin sai duk ya sa musu bacci su masu wankan ya sa musu bacci a cikin baccin sai suka ji ana gaya musu cewa su yi masa wanka haka da kayansa don haka sai suka wanke shi a yadda yake da kayansa aka yi masa wanka sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ga tsiraicin sa kaga wannan sahabani idan da za a yi masa magana ya ji me zai faru gashi a gurin yana nan da sai ya ce a'a kada kowa ya taba ni ku wanke ni yadda nake kun bai jona zancan haka nan aka zo aka yi sabani a ina za a binne shi baki idza a kai shi gun sauran muminai ko kuwa a ina to shi ma da sai ya faɗi wata magana amma Abubakar ne ya kawo hadisin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a'a ai shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabawa ana binne su ne a inda suka mutu tunda ko Abubakar ya kawo wannan zancen shikenan sai aka karba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana aji ai shi zai faɗa da sai ya ce a ku banni nan a nan za ku bari saboda mai rayuwar da yake ciki ta barzakhu ce don haka dawo masa da rai da ake yi ba ƙarya bane amma ba irin yadda zamu fahimta irin na rayuwar duniya bane har ya mayar mana irin yadda take a duniya wani hali ne da Allah madaukaki ya faɗa wata daraja ce da Allah ya yi mana mu muminai a rayuwar duniya yadda in muka yi masa salatin Allah zai girmama mu ya bashi dama ya mayar mana ta inda mu ba ji muke ba kun gano wannan to duk ko abin da ba ji muke ba to ashe rayuwar sa daban da irin wannan rayuwar ta duniya don haka rayuwa ce ta barzakhu daidai ne a ce annabawa suna da rai a kabarin su wannan ba ƙarya bane amma rayuwa ce irin yadda aka siffanta rayuwar shahidai ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi ko menene amwatan kar ku zammaci waɗannan da aka kashe su fi sabilillahi amwatan ku zammaci cewa mamata ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun amma rayayyu ne to kaga ku tunda shahidai ba su kai annabawa ba wani shine da matattauna da malamai suke ai shahidai ba su kai annabawa ba in annabawa sun an shahidai suna da rai ana ci da su a barzakhu to fa min babin aula ya zama cewa annabawa ma suna da ransu amma wace irin rayuwa ce kun gane wannan nan in baka gane nan ba to zaka zama cikin matsala suna da rai amma ba rayuwar duniya ba rayuwar barzakhu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari lokacin Isra'i da Mi'raji a sama ta daya sama ta biyu ya ga annabawa ba saboda suna nan da ransu da rai amma na barzakhu ba rai na duniya ba mun gane wannan ba rayuwa ce ta duniya wannan da zamu je mu gansu ba dan ba wanda ya je ya ga wani a kabarin sa ba wanda ya je ya ji maganar sa kun fahimci wannan insha Allah haka nan lokacin da aka yi tattauna akan wane ne zai zama khalifa wannan sabanin da ya jawo har zuwa yau musulmi suna rabuwa akan sa har zuwa yau akan khalifanci matsalar sunna da shi'a me ya jawo ta magana khalifanci ne ko yawa idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai magana a ji shi a kabarin sa bayan ya rasu za a yi wannan tashin hankalin da shikenan sai ya ce ya ku jama'a ai ga ni abin da na hukunta don haka kar an sake jin matsala don haka a duniyance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yadda Allah ya faɗa a Qur'ani ya mutu amma a barzakhance yana da ransa mai barzakhu kuwa ba a jin maganar sa ba a wata mu'amala da shi sai dai ta mafarki mafarki mutun zai mafarki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk gaskiya ne amma a zancen ido kurukuru wannan kuma sai a tatsuniyar wasu da zaka ji suna faɗa cewa wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idansa a tatsuniya ne wannan amma a ido na gaske tunda manzon Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Umar bai gani ba Abubakar bai gani ba Aliyu bai gani Uthman bai gani ba Aliyu bai gani ba to ba zai yiwu a ce wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rayuwar ta duniya ido da ido ba sai dai a mafarki tunda ya rasu irin yadda duk dan adam ke rasuwa amma kuma rayuwarsa a mace daban take da rayuwar sauran mutane Allah ya sa an gane wannan to da dai sauran maganganu lokaci ya kure ba dama dole mu tsaya ko kuma mu karasa wancan hadisin ko ko da bayanin kansa yace wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha wakkala bi qabri malaikatan allah ya wakalta ya wakilta malaiku a kabarina yubalighunani an ummati salam wanda suke isar min da sallamar al'ummata in aka ce ana isarwa me yake nuna muku idan da yana ji duk inda kake kai da shi ba ta hanyar isarwar mala'iku ba da ba bukatar sai ana isarwa shi kuma cewa ana isar masa Allah sai kun gane wannan mutum yau mala'iku ne suke dauka su isar masa suna nan a kabarin sa sai shi kuma a mayar masa rai sai kuma ya amsa wa mutane kaga ba ji muke ba kamar ne ambata mana to sai yake cewa kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akthiru alayya minas salati ko yawaita salati gare ni a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi shi yake fadi yace akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylatal jumu'ah ku yawaita salati gare ni ranar juma'a da daren juma'a daren juma'a shine alhamis da daddare daga magariba ta yi ran alhamis to an shiga daren juma'a to haka nan a wunin juma'a duk a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hudubobin malamai ake cikawa da ayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan ayyuka da bawa zai yi ran juma'a yayin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ware lokacin da zaka zauna ko a gida ko a masallaci kai kadai ba sai an taru an yi group aina yi wannan yana sakowa wannan yana amsawa ba domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin haka suka yi ba sun fi mu kuma sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ka zauna kai salatin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kace wancan kar ayi shi to kar kuma ya zama baka yi yana da kyau ka ware lokaci kana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle salatin da za ku yi min za a gitta ta gare ni shine ma'rudatun za a bijiro min ita qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta ngani ashe sahabbai sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa a yadda suka fahimta duk da zai musu gyara akan abin da suka fahimta sun fahimci tabbas ya mutu dan haka sai suka ce ya za a yi abujiro maka salatin da zamu yi maka bayan ku kari diddige haka suka fahimta ai balita shine ma'anan jikin ya zagonye haka suka fahimci da abin yake fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha harrama alal ardi an ta'kula luhumal anbiya'i ai Allah ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa don haka duk annabin da ya rasu jikinsa ma yana nan yadda yake wannan yana khususiyya ce ta annabawa duk annabawa kuma musamman manzonmu sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda yake din nan da jikinsa tsaf haka yake yanzu a kabarin sa kaga ba irin mu ba mun an mutu mutum zai zagonye ya zama kashi ya zama ƙasa shikenan amma akan samu kuma wasu salihan bayi Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya ba su irin wannan mun gane kamar da hadisin Jabir ya tabbata babansa baban Jabir wata rana ana bincike sai aka same shi jikinsa danye yadda yake kamar jini ya fita yadda aka binne shi haka aka same shi don haka akwai wasu daga cikin salihan bayi waliyai wanda Allah madaukaki yakan musu wannan baiwar a kabarin su a bar su jikinsu yadda suke kamar da yawa annabawa Allah sa mun gane wannan yawa wannan da gaske ne ba ƙarya bane to amma shi yasa nan kun ga sai ya gyara wa sahabban abin da suka fahimta sun dauka shi ma kamar yadda sauran mutane suke rididdigewa shi ma haka zai zama sai ce a'a ai Allah ya haramta ƙasa ko ya haramta wato cin naman annabawa ga ƙasa don haka ba ta cin naman annabawa haka suke haka ake barin su kamar yadda suka rasu to dole mu tsaya anan saboda lokaci ya kare a darasin gaba insha Allah sai mu dora akan abubuwan da malam Ibn Taymiya ya bayyana mana da fatan an fahimci abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana tauhidi Allah ya kara mana soyayya da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikumus salam wa rahmatullahi